sanada.
Ehe ayare samalubi ayare kasalubi kowa yana da abin fade ba wai sai laifi ba.
Jir sama kai haba jir ha
ehe wace ake yi wararo yaro baya daga yaro bikin wani bai sai da wani ba ƙarya na fada ba. Abari miki mikiya rashin kula abari wasu tinkiya gilu gilu ya kan cire tushiya shi kwa rashin uba bai koba da shegiya.
Hey!
Kowa kariya ce igiya tana tsada a garin suwarsa ce bata fada rijiya bada bai san tsada ba. Sashin da ka sai da mu nace ko akwai mu ko babu mu aye ƙarya kike auduga ba kyarai nazare ba.
Ya san inda zashi ya sai da toka ba wai ya zubar ba.